fada bane
so yayya
ba rashin fada bane
so yayya
to shi fa ba kudi bane
so yayya
so fa ba kyau bane
so yayya
shi fa ba ado bane
so yayya
ba abun gudu bane so yayya
MD boy recorder
lallai ba fada bane so shi bangaren Allah kari
yamma
ye alaka tana ce so tari wadan suna riko ne tari kamar kudi suna son asiri amma ana ta so ba tari kanshi so yana ja gura dan gashi ya rike hannuna in ka ta kauna magana aure ce maganar so maganar baki ce da idanu ka ga so kare cikin zuci ya kanka zauci kaji dadi ya kamar ka daji yana nan da dadi so yayya so yayya in ka taba shigar sa sai kaji fadadi in kai da can samu ya fi zuma dadi wani yana so ya siyai ne da yawan kudi ni asani na so ya zo na yawa fadi kai tunani domin kyakkyawan maɗi mun yi so don Allah ba don cutawa ba don cutawa gaskiya tana da ƙarfin kore ƙarya zuciya tana riko kuma ba ta sanya wasu na gaba gaba wasu na ja baya mai farin ciki a so shi baya zaya na ga lokaci fa shi baya yin ƙarya duba wanda ka fi so kuma hanyar gaya